Zamu nuna wa kiwa ba bar ƙarya ce, zamu ji wata kaka ku ne fa dole ki kauce babu kiwa ba ma yanta dole a arce
sai yiji ka aka ake gaya ma baya jin yunwa baya jin kishirwa baya zaunawa ba kuma ya hutawa baya rudewa ba kuma ya juyawa baya gajiyawa ba kuma ya tsoron mara kunya ka aka Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi
Habban Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam
sai ko kaka ya fusa da ban maza ya baci yanzu wannan ne zai ja da ni gankanci kun ba san kaka ta ko ina yana da azanci da ke yan murda wuyan shar yana wani wuci sannu kaka ku bai wa musulunci yanci
Aswani Arbayat
fashe barba sarkin yaki kashi yanzu dare yayi an taho an kwanta ta aka bai bacci ba bai ba ko da fusata yana ta kewaye mabiyansa kaka kwanta kwanta har ya gano kabdubin nasa a cikin fita tunda asuba sai yace musu ku tashi murunta mustafa na baida kiwar kuma ta sha damara dan kuwa in ka ga haukar ta fato na kadara ga azurfa a jikin ta dantare mata sara sai aka gaban kutuwa ne ne jar 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 sai aka tare ya kakaye da jar jar